to kasan ita rantsuwa har wanda aka ce ka dafa Qur'ani ka rantsa da Allah cewa ba za ka sake ta'addanci ba ba za ka sake garkuwa da mutane ba nan kuma ba za ka sake sata dukiyar mutane ba ko kashe mutane ka dauki alqur'ani ka rantsa gaban bayyanar jama'a kuma ya kasance ka koma ka tafi kai wani abu wanda ya kasance ya saba ma wannan rantsuwar da kai to dole ka tarar da ajalinka to wallahi wannan shine daren nan muka samu wannan labari na cewa ya tafi har ma ya taba dukiyar wasu kuma bisa ga wannan rantsuwar da yi Allah ya cika nashi iko
to honorable commissioner takamamme yaya wannan al'amari ya faru
eh to kamar yadda muka samu labari dai ga wata majiya cewa kuma ga wasu wanda suke kusa ga wajen cewa ya kori shanun wani ne kuma ya bindiga ainihin shi wannan mai shanun to tanan ne su kuma mutanen da suke yankin nan su sun daina sata suna zaune lafiya a wannan yankin to sai kasance kuma su suka cewa ba za su bari ba bai sun san mutumin nan alƙawarin da ya dauka su duk da ba su je ga gwamnati ba kuma sun dauki alƙawari cewa su ma sun daina to ya zai zo kuma ya sati dukiyar mutane ta haka nan wannan abu ya faru a wannan abin ya same shi ma suka dindike shi
to wani irin tasiri mutuwar ta Daudawa za ta yi ga irin shirin da ake yi na yaki da ta'addanci musamman a jihar Zamfara da sauran makwabtan jihohi
eh to wannan zai darasi ne ga sauran al'umma da kuma duk wanda yake dauka alƙawari na cewa ya daina wani abu yayi domin duk wanda ya dauka mu Allah alƙawari ya saba ba to insha Allah ina haka za ta faru gare shi to don haka ya zama dole gare mu ta tsaye da addu'o'i musamman su wannan wata mai alfarma da muka cikin su sannan kuma su wanda suka dauki rantsuwa da yake suna da yawa wanda suka dauki rantsuwa da alqur'ani na cewa su daina irin wannan ta'addanci to zan darasi gare su kuma su rike wannan alƙawari da suka dauka